Sallama a gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyye Hamza Ibrahim ce ta sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba ga duk wasu al'amura da suka shafi yanda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. Madalla, irin tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi ga rayuwar ɗan adam a wannan zamanin baya misaltuwa, musamman irin damar da kafafen ke bayarwa wajen bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki. A Najeriya, wani batu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine dakatar da amfani da kafar sadarwa ta Twitter sakamakon goge wani saƙo da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya wallafa a shafinsa na Twitter a makon nan mai ƙarewa, da har ya kai ga kamfanin mallakin ƙasar Amurka ya dakatar da shi daga amfani da shafin na tsawon sa'o'i 12. A Najeriya dai sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta.
Sunana Abdul Abdul. Ra'ayina game da wannan hukunci da kafar sada zumunta ta Twitter ta ɗauka, gaskiya zance ne da bai dace, duba da cewa kalaman shugaban ƙasar ba wai suna nuna tsangwama bane da kyara, kawai gargaɗi ne ga waɗanda suke bore na ɓangarewa daga ƙasa ta hanyar tada hankula, kashe jami'an tsaro da barnata properties na gwamnati. Kuma ni bana tunanin akwai wata manufa a wannan kalame face ta kawo gyara da kuma kawo zaman lafiya a wannan ƙasa.
Gaskiya ni ban ga wani aib, hasali ma ya kamata ma a kama ma wanda ya cire wannan sako daga Twitter, tunda sako ne sosai mai muhimmanci. Mu da ke muna da son kai ba mu so mu san ma me ya faru, ba mu son a faɗi gaskiya. Mu so kawai muke mu yi abin da ranmu yake so. Gaskiya ya faɗa kuma da ke an san gaskiya ne, shi yasa aka
wannan magana da shugaban ƙasa yi magana ce ta hankali ta da cijantaka. Wanda duk bai fahimci wannan magana ba ya tabbata cewa bai da hankali, domin ya yi bayani ne akan ruwan da ya dake su, kuma ba sa fata wannan ruwa ya dake na baya.
Sunana Sa'ada Aliyu. Game da tweet ɗin da shugaban ƙasa ya yi, gaskiya ni ban ga laifi ba a ciki, tunda magana ta gaskiya bai ma faɗi suna ba, ko kuma bai nuna shi da ya ce duk wanda yake kawo tashin hankali a ƙasar nan za a yi maganinsa. So ni ban ga gaskiya laifin da ya yi ba a cikin wannan tweet ɗin da aka rubuta, kuma ina ganin irin wannan waje an yi shi ne daman da mun a faɗi yadda ake so, wanda ma suke jawo tashin hankalin ba a cire nasu, ko kuma ba a tada hankali a kan nasu, sai na shi.
Goge saƙon shugaban ƙasar da kafar Twitter ya yi ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da wasu 'yan ƙasar suka yi na cewa kalaman shugaban yana tuna musu irin abin da ya taɓa faruwa a ƙasar a lokacin yaƙin basasa a shekarun 1967 zuwa 1970, inda aka rasa rayukan mutane da dama. A cewar kafar, saƙon ya keta irin dokoki da kamfanin ya shimfiɗa dominsa. A cewar Khalifa Bin Yaya, masani a fannin shari'a kuma wanda ya yi fice a kafofin sada zumunta, da akwai lauje cikin naɗi.
Abin da zan faɗa shi ne, za mu ga akwai clear case of double standard wanda CEO na Twitter yake nunawa, sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bice da kulle da musamman game da Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin nan abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe babban ɗan siyasa Ahmad Gulak marigayi, mun ga abubuwa da dama da an kashe mutane wanda kuma an san su waye suke wannan abin. In ma ba a sani ba, to wannan magana da shugaban ƙasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan. Ba zai yiwu a ce a ƙasa wasu tsirarru 'yan ta'adda su riƙe ƙasa to ransom ba, a ce gabaki ɗaya su ke yadda suka ga dama. Su sani shugaba fa shine commander in chief, duk wani soja duk waye shugaba Muhammadu shine shugaban shi. To shin kana tunanin za ka yi wasu mutane su ɗauki bindiga suna kashe mutane kuma sai a ce musu ku yi haƙuri? Ba haka ake yi ba. Kuma a lokaci guda da ake ta koke-koke ko aka yi magana har aka cire wannan, muna gani kuma wasu kuma da dama sun yi abin da ya fi wannan kuma kyale. To me ake nufi? Yawwa, ya kamata mu gane cewa in abu ya zo batun issue ɗin tsaron ƙasa, to ba abu bane na wasa. Ba za a bari wasu tsirarun mutane su yi yadda suka ga dama ba. Kuma ban ga wani abu da aka ce ba, a cewa aka yi 'yan ta'adda. To in kai ba ɗan ta'adda bane, to kai ina ruwanka? Babu ruwanka a ciki. So gaskiya wannan abun da ya kamata a bincika ne, a gani shin menene alaƙar shi CEO na Twitter da kuma waɗannan abubuwan da ke faruwa. Domin ƙasa kamar Najeriya ba ƙasa bane wadda za a yi wasa kasa da ita kasa ne mai mutane mabambanta mutane daban-daban da sassa daban-daban kuma zaman lafiyar nan da muke gani shine komai kuma for a very long time kana wulakanta mutane ana kashe mutane kuma an yi shiru to bai kamata kuma dan yanzu shiri shugaban ya farka daga bacci yayi magana ba kuma sai ya zama wani abu magana a
kuma mutane musamman ma mabiya wannan shafin ko kuma ma ƴan Najeriya sun dau abin da za su ganin cewa kalaman shugaban ya nuna kaman wanda ana barazana ne ga wani bangare na al'umma
tuwa nake wani barazana aka yi wa wani bangare idan ana magana ne dan cewa shi shugaba ya fito daga wani yanki to mun ga mutanen yankin nashi ya ce duk wani wanda ya dauki bindiga a kashe shi haka ya faɗa to me yasa su waɗanda abin ya shafa ƴan wannan yankin arewa ba su fito sun ce su ake a kashe su ba gaba daya ai in kai ba dan bindiga bane ba ruwanka in ku kada muka dan bindiga
to a wannan lokaci da muke waɗannan kafafan sada zumunta suke taka muhimmiyar rawa musamman ma idan muka duba yanda aka kikiro shi an yi shi ne domin kowa ya fito ya faɗi albarkacin bakin shi to amma a ƴan kwanakin nan muna ganin cewa ana take ma waɗansu damar maki ne kike ganin irin wannan
tun daman da doka ta bayar ka faɗi ra'ayin bakinka ba kuma dama bane da ya baka kuma kai bi yadda kaga dama har ka kuma faɗi abin da zai iya cutar da tsaron ƙasa duk wani magana da zai ka yi da zai iya tunzura mutane ayi kashe-kashe baka da wannan dama sannan kuma ba zai yu a ce kaman kafa irin ta su Twitter da waye a ce suna double standard ba wato kaman wani zai yi abu a gani a kyale wani kuma ya sai ayi ayi magana ta to yana cewa akwai wani bita da kulli kenan kuma wannan gabaki ɗaya ba daidai bane ya kamata idan abu ya shafi batun tsaro to dukkanin ƴan ƙasa su gane ya wuce batun siyasa mun gani ƙasashe daban-daban irin haka suka fara kuma an mutu a Najeriya ma mun ga yakin ba sasa da aka yi an mutu to me yasa ake irin wannan abu
tun a ranar Juma'a da ta gabata gwamnatin Najeriya ta dauki matakin dakatar da ayyukan kamfanin na Twitter a kasar da ke zama dandali na bayyana manufofi da kuma albarkacin bakin matasa a duk wasu al'amura da suka shafi kasar sai kuma aka waye gari a jiya Asabar ita ma kafar Facebook ta bi sawun takwarta ta wajen goge makamanciyar sakon daga shafin shugaban kasar a Facebook wannan lamari dai ya sanya zargi a zakatan gwamnatin kasar na cewa waɗannan kafafe na taka rawa wajen kokarin hargiza lamura na zaman lafiya a Najeriya to gabaki ɗaya anan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam